Alhaji ya Maryam Babangida,
Alhaji ya Maryam.
kwarai
Alhaji ya Maryam ba mai gida
mata na murna dake kwarai
Alhaji ya Maryam ba mai gida
don kutu ku shaba kadan kadan
Alhaji ya Maryam ba mai gida
kokka ba take da Maryam ba mai gida
Alhaji ya Maryam ba mai
sai in dai in ce Maryam ba mai gida
Alhaji ya Maryam ba
ni ma abana abin yaki da hanzari
Alhaji ya Maryam baban gida
Haji ya Maryam baban gida
Alhaji ya Maryam baban gida
Haji ya Maryam baban gida mai dan mare yaki da hanzari
Alhaji ya Maryam baban gida
Alhaji jama'a dan ja ban harbar kan Maryam baban gida
Alhaji
Albarkan Maryam baban gida
Alhaji ya Maryam baban gida
Haji dan yarwo kuina mai aji kin dan Maryam baban gida